mummunar ambaliyar ruwan ta biyo bayan ruwan sama kama da bakin ƙwarya da aka kwana aka wuni ana yi a sassan jihar Zamfara ta yi sanadiyar raba ɗaruruwan mutane da muhallansu tare da hallaka wasu mutanen a garin Gumi da wasu ƙauyukan da ke zagaye da garin. Cewar wasu al'ummomin yankin ba su ba ganin ambaliyar ruwa da ta yi masu ta'adi kamar irin ta wannan karon ba, domin kuwa ruwan saman sun mamaye gonaki da gidaje tare da hallaka wasu rayuka da ba kai ga tantance yawansu ba. Muhammadu Bello wani magidanci ne a garin na Gumi ya bayyana irin yadda lamarin ya faru.
Wallahi abubuwan da suka faruwa tun da jiya aka ruwa Hawaii wal Swahiyat yau, sannan ruwan nan muna ganin ruwa bamu taɓa ganin kalar irinsu ba, ana yi kamar da bakin ƙwarya. Sannan adadin gidajen da suka halaka sun yi ƙarhin gida 600 ko 700, sannan an samu hasara ta gerarraki duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki gerin, kuma gerin mu na ba. Nan kuma cikin gidajenmu inda muka kuri da shi abincin da wancan na dajin shi na muka kallo kuma yau an wasa ya babu shi. Sannan muna cikin kalubale ba mu san halin da za mu shiga ba, da yanzu haka akwai hadari gabas da yamma kudu da arewa.
Shi kuwa Masauri Lawali birnin Magaji wanda ɗa ne ga uban ƙasar ta gundumar birnin Magaji da ke yankin na Gumi ya ce yankin nasu na birnin Magaji dabbobi da gonaki ne aka yi asarar su masu tarin yawa, domin kuwa ruwan sun mamaye gonakinsu.
A gaskiya mutane da dama sun jikkata domin wasu wurare gaba ɗaya da dabbobinsu da iyalansu ma duka. Abin da nake son faɗa ma dai shi magana rayuwa dama sojin ɗin mun yasa mutum biyu, amma yanzu guda ne ya kare ga hannu ya kare ga kafa ba cikin guda ba. Gaskiya yanzu an fara dai babu kowa guda wanda ya rasu, amma dai sun ɗan ji cikin wasu sun ɗan ji rauni da dama wasu wurare. Yanzu gaskiya ba kan da ake babu wanda ya rasu, wanda ake tunanin ya rasu ma su ma ne kuma yanzu an kokari an tuntura wasu wurin likita Allah ya taimaka ya dawo.
Honorable Aminu Nuhu Fadale shi ne kantoman na ƙaramar hukumar mulkin Gumi wanda ya ce sun kaɗu matuƙa da faruwar lamarin, wanda ya ce tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarnin a je a yi wa al'ummar jaji a kuma tantance irin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan.
Allah mai kowa mai komai ya kadance mu da tashi da ambaliyar ruwa a ƙaramar hukumar mulki ta Gumi, musamman a cikin garin Gumi da kuma wasu ƙauyuka na wannan ƙaramar hukuma ta Gumi kamar Gayeri, Gamu, Daki 8, Gwalli, Falale, iyaka da dai sauran wurare a wannan ƙaramar hukuma, inda Allah ya kallace mu da mashi da maiwar ruwa da faɗuwar ginoni da ruhewar gonaki da dai sauran al'amura.
Ko an samu kiyasin adadin gidajen da suka ruguje?
To gaskiya a halin yanzu ba mu cewa ga iya kiyasin gidajen da suka ruguje.
A ɓangaren na hukumar ba da agajin gaugawa ta jihar Zamfara wato Zema kuwa na samu jinta bakin daraktan kula da afkuwar ibtila'i na hukumar Hassan Usman Dauran, wanda ya ce lamarin sai wanda ya gani, domin kuwa nan take ba za a iya kesa yawan gidajen da suka ruguje ba, musamman a cikin garin na Gumi da kuma gano adadin mutanen da suka rasu sakamakon yadda ake samun sabanin lambar yawan mutanen.
Wanda na faru kan abun Allah da ya musu da abun ya yi yawa sosai wallahi. Babu inda babu wannan gidan da bai faɗi ba. Almost more than half an samu matsala sosai wallahi.
Ko suna cewa gidan 600 suna ta gidan 700 ya kake kallon
wallahi ba ya ji haka nan ya ji.
To ya ba to hasarar rayuka.
To hasarar rayuka kuma wasu na cewa 10, wasu na cewa 9, ana dai nan ana yi saboda yanzu abubuwan ma suna faruwa.
Ya ba tun ya da su mutanen garin suka tarbe ku zaubin duba abin da shaye su.
To mutane kan gaskiya suna cikin wushi, suna cikin bacin rai sosai. Kowa ya ji wannan dole ta sai musu. Akwai matsala babba wallahi a Gumi.
To ko akwai wani albishi gwamnati da za ku iya gaya ma al'umma yankin?
To yanzu ai mu ka gani yanzu muna sai ambassador Ahmed Balagu Sow shi a executive secretary na hukumar ba da agajin gaugawa, da in mun zo yanzu za mu faɗa mashi abin da ke faruwa kuma zai zani albashi ya tura ga ita gwamnati.
Ya zuwa yanzu dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta tura wata gawa zuwa garin na Gumi domin jajinta al'ummar yankin da kuma tantance irin yawan hasarar da aka yi nufin ɗaukar mataki kamar da shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta Gumi ya bayyana. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.